طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كننتي قبل درسنا من المستوى الحديث لم يكتي قبل شيء wannan shine darasin mu na biyar ko insha Allah za mu tashi inda malam yace wa da'if wancan satin mun tsare dai nan mun dan fara bayani kan abin da ya shafi hadisi da'ifi wanda yau zan dora akan shi inda lokaci ya kare insha Allah malam yace wa da'if ma khala an shuruti sahih wal hasan kina hadisi da'ifi ne yanzu malam zai mana bayani yace hadisi da'ifi shine hadisin da ya zamanto ya kubuta daga sharadda na hadisi sahihi da kuma hasan wanda mun gani sharadin hadisi ya zamanto sahihi ko ya zamanto hasan malamai sun dora mu sharadi biyar daga ciki akwai tamu tabt bancin tamu tabt wannan na hasan sharadi biyar na ingancin hadisi ka hadisi ya zama sahihi sharadi biyar yake bukata na farko adala kenan na biyu tamutabt na uku muttasil sanad na hudu salim min ash-shuzuzi ba shadu bane ba na biyar al-illa qadiha shine na biyar kina wannan sharadi muka ce shine sharadi wanda hadisi yake zamantawa sahihi to hadisi idan ya zamanto ya samu halal ya samu tangarda a cikin sharadi daya a cikin wannan to daga nan yake zamantawa zan mu gani ya kubuta ya fita daga sahiha idan ya zamanto dabt ne ya zamanto khafifu dabt sai ya dawo hasan idan hasan shi ma sharadi biyar ne to shi kuma da'ifi idan ya zamanto babu adala hadisi da'ifi ne idan ya zamanto babu dabt hadisi da'ifi ne babu ittisali sanad hadisi da'ifi ne shaz ne zai zamanto hadisi da'ifi haka idan ya zamanto akwai illa a ciki zai zamanto hadisi da'ifi shine mana yace misalu hadis ihtarisu min an-nas bisu'i dhan wannan misali ne malam ya kawo kuma yace wa mimma dhannin da'ifi man farada bihi al-uqayli akwai imamu al-uqayli yana da litahi wanda ya samu shi ad-du'afa litahi ne wanda ya kawo wannan da'ifai a ciki kina wannan in ka gani hadisi a cikin nan kawai hadisi da'ifi ne daga ciki akwai ibn adi shi ma yana da kitab sunan shi al-kamil fi du'afa to duk rawin da ka gani a cikin nan da'ifi ne idan ya rawaito hadisi ba a karba ba sannan kuma malam yace wal khatib al-baghdadi shi ma yana da littafi na du'afa wa ibn asakir fi tarihihi da ibn asakir shi ma a cikin littafin shi da ya samu shi at-tarikh wa dailami dailami shi ma fi musnad al-firdaus cikin littafin shi wanda ya samu shi suna musnad al-firdaus da kuma imam at-tirmidhi al-hakim ba wancan tirmizin ba wannan sunan shi tirmidhi al-hakim gashi nan malam zai ce ma fi nawadir al-usul littafin shi shine nawadir al-usul shi tirmidhi al-hakim ba wancan shine malam yace wa huwa ghayr sahib as-sunan ba tirmidhi ba wanda muka sani na mai sunan tirmidhi ba shi ba wani ne shi ma sunan shi tirmidhi al-hakim aw al-hakim wa ibn jarud fi tarikhihima ko kuma imam al-hakim yana da at-tarikh sunan litayin shi at-tarikh da kuma imam ibn jarud shi ma yana da litayi sunan shi at-tarikh to duk wanda cikin wannan litattawan idan ka ga rawi a ciki ko wannan da'ifi ne ko kuma ka ga hadisi a ciki da'ifi ne daga bibiya zaka gani akwai illa ta zamanto ko adalar rawi ko kuma tabtin shi ko kuma sanadin munqati ne ko kuma akwai shuzuz ko kuma illa to sai malam ya cigaba da cewa wa tufidu akhbarul ahadisi wa da'if awwalan az-zann wa huwa rujhan sihhat nisbatihi nisbatuha ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana ila man naqalat anhu wa yakhtalif dhalika bihasab maratibiha sabiqa yace me yake karantar da mu hadisi ahad can mutawatir muka ce yana karantar da mu al-ilm kawai wannan idan ka ji wannan hadisin ya zo mutawatir muka ce kawai annabi ya faɗe saboda adadin da suka rawaito shi na sahabbai daga annabi bancin shi kuma a abincin wai aiki da ya kamata a yi da hadisi mutawatir yin aiki da abin da ya karantar in na hani ne ka hannu in kuma na bi ne ka bi shine nan yake gayi maka yace shi kuma al-khabarul ahad sune cikin sa akwai hadisin ahad akwai akwai aziz akwai garib akwai mashhur mashhur to cikin waɗannan su kuma idan ka samu hadisi wanda aziz ne ko mashhuri ne ko kuma garibi ne a cikin su ne yake da koi sahihi da hasan duka karkashin wannan ne saboda isnadin su bisa kai ba adadin mutawatir to idan ka samu wannan shine azzan kamar zatan kuma shine zatan da zai baka ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam baka zo baka ce tabbaci ya inganta wannan a a zaka yi ba irin tabbaci ba ta mutawatir eh dan mutawatir kan saboda mutawatir yanda yazo maka kai da kanka zaka bada labari kamar kai ne ka gani shi kuma wannan in yazo saboda isnadi dai ne shine ma ne yace yafidu zan kamar akwai zata ne annabi ya wadi sai dai me ya kara ce ma yace maka yahtalif zalika bi hasabi maratibi hasalika akwai ikhtilafi yanzu in yazo to an tabbatar wannan sikka sikka ne suka rawaito kenan zannan naka martaba shi babba ce zai zama to kamar ilimi ne ma ka kana da yaqini akan shi amma in ya zamanto hasan ne ko kuma hasan muka ce akwai da gairihi da rizati in dai gairihi ne tunda da'ifi ne suka gaggamu wannan akwai dan rauni danganta shi zuwa ga annabi ko kuma zuwa ga wanda aka rawaito hadisin shine yace kenan bi hasabi maratibi hasabika wa rubbama gashi nan magana shi wa rubbama tufidul ilm idza tuffat biha alqara'in wa shahidat biha alusul sannan kuma yana iya shi ma hadisin irin karkashin ahadisu mashhur aziz da kuma sauran shurutun sahihi ya kai maka ya kai kamar rutuba ta mutawatir akan yaqini akan yaqinin da kamar tabbaci zaka danganta shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba mutawatir ba zai zama to kamar ilimin yanda mutawatir kana da yufidu al-ilm haka shi ma al-ahadi yufidu al-ilm wanda in rutubar shi ta kai kamar yanzu misali hadisi ne yazo gashi nan dukkan malamai ne suka rawaito shi wanda malamai sun sheda cewa wannan sikkoki ne a wajen bangaren rawaito hadisi to irin wannan zai zama to yufidu al-ma'il a wajen ka shine malamin yake so ya fadi mana abu na farko sai yace saniyan abu na biyu yace al-amalu bima dallata alayhi bi tasdiqi in kana khabra sannan yin aiki kamar irin na mutawatir yin aiki da wannan hadisin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama da gaskanta shi idan ya zamanto kuma idan ya zamanto labari ne idan kuma aiki ne annabi sallallahu alaihi wasallama yace ayi to kai aikin wannan saboda annabi ya ce ayi kuma kana da tabbacin cewa ya fadi ayi saboda isnadin shi ya tabbata duka mai wanda suka rawaito hadisin mutane ne ingantattu wata tabi'u in kana talaban sannan kuma da yin aiki da shi idan ya zama to wani talabi ne aka nima ko kuma wani abu ne aka ce kai ko ka hannu duka kai aiki da shi sai ma ne yace amma da'if fala yufidu wa kenan magana da'ifi da muke yace amma shi hadisi da'ifi ba bakka ma wani cewa wannan ya je daga annabi ne fala yufidu wala al-amal sannan kuma ba aiki da hadisi da'ifi dan mu zo mu gani malamai su kamar nan ma malan zai kawo shi a can gaba yaushe ma za a iya rawaito hadisi da ifi ko kuma me za a yi aiki da hadisi da ifi a wani lokaci yace wala al-amal wala yajuzu i'tibaruhu dalilan kuma bayya halatta wannan hadisin da ifi ka zamanto ka rike shi ka ce wannan dalili ne wanda haka ya aiki da shi daga an ce ma hadisi da ifi ai ba magana ayin aiki da shi sannan yace wala zikruhu ghayru makrun bi bayani ba'dihi illa fi at-targhib wa at-tarhib faqad sahala fi zikrihi jama'atun bi thalathati shurut sannan kuma hatta da ambata shi wannan hadisi kamar ka zo ka ce ka kawo Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza kaka hadisi da ibi bai halatta kai malamai suka ce sai dai ka zamanto da bayanin da'afin shi in ka kawo ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza an rawaito hadisi ka ce amma da'ifi ne kenan yin asan bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ma ne yace amma dai a cikin targhib wa tarhib abinda yake cewa targhib wa tarhib kwadaitarwa da kuma tsoratarwa akwai littafi na Ibn al-Munzir at-targhib wa tarhib wanda Imam Albani ya yi aiki akan shi ya maida shi sahihu at-targhib wa tarhib a cikin mujalladi guda biyar to a cikin irin wannan hadisan ana kawo hadisi da ifi amma shi ma suka ce malamai wanda suka ce ana iya kawo shi suka ce da sharadi guda uku kenan a yau shi za a kawo hadisi da ifi ayi bayanin da'afi in shigo kuma a nemi ma wani abu da shi shine sai a targhib da tarhib sannan kuma ya zamanto da sharadi guda uku a lokacin nan ne za a iya kawo hadisi da ifi sharadi na farko yace Allah ya kona da'af shadidan kada ya zamanto da'af in hadisin shadid ne da'afin ne mai tsanani wanda aka rarrabu da'an in rawi in a ce an mishi da'an ne mai tsanani kamar mi bai da mutunci kamar kazzab yawa kamar kazzab har sun kazzab hadisin shi maudu'i eh kazzab wanda an taba kama shi ma ya taba ma annabi ƙarya ko kuma mutam bil kadhib shi ma wannan yana iya shiga cikin hadisin shi da ifi ne zan gani hadisin shi munkar ne ko kuma kasirul waham ko kuma fahshul ghalat ko kuma fasik to wanda in da afa in shi ba shadid bane ba to wannan ana iya kawo hadisin a cikin targhib da tarhib kamar in kwaraitarwa ne akan yin wani aiki na alkhairi ana iya kawo shi ko kuma tsoratarwa akan yin wani abu na mutun ya tsorata kai yayi wannan abin da ke yasa ba Allah subhanahu wataala to irin wannan da wannan sharadin ana iya kawo shi sannan abu na biyu yace an yakuna aslul amal alladhi zakara fihi targhib wa tarhib sabitan ya zabanto shi asalin aikin da hadisin ma ya kawo akwai wani dalili wanda da ya ja ya hade shi kenan dama akwai dalili wanda kun ma ba mu dauki ba hadisin da ifi zan mu dauki wancan dalilin me aiki da targhib wa tarhib yana kenan dai a kare ka a danganta ƙarya da Annabi sallallahu alaihi wasallama ka ga wani abu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce ba a ce ya ji kamar yadda tun farko mun gani hadisai wanda suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqaduhu minan nar da kuma irin hadisi man kadzaba alayya man rawa anni hadisan yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibain da irin hadisai da suka zo da tsoratarwa akan yi wa Annabi ƙarya kenan shine nabi yace ya zamanto shi wannan abin da aka rawaito daman ya tabbata a wani dalili daban kenan wannan yana daga cikin sharadin da malamai suka sa sannan kuma na uku Allah ya taqida annabi sallallahu alaihi wasallam qala idan ba a samu ba wani dalili ko kuma wani abu makamancin haka wannan hadisin ka zo ka gani kada ka yi itiqadi cewa wannan abu lalle annabi ya faɗe shi a'a daman akwai zannin shakka na cewa a kakka ma sa cewa annabi ya faɗe shi saboda an samu rawi da ifi wanda ba a karba hadisin shi kenan inda an samu wannan ba zai zamanto ba an cewa annabi ya faɗe don saboda kakka shiga cikin karkashin wancan hadisin ka danganta ma annabi sallallahu alaihi wasallama abinda bai faɗa ba shine malai yace wa ala hadha fa yakunu fa'idatu dhikr fi targhib hasun nafs ala al'amal al-muraqab fihi لرجاعه حصول ذلك الثواب ثم إن حصل وإن لم يضره اجتهاده في العبادة ولم يفته ثوابه الأصلي المرتبة على القيام بالأمور سنن فائدة ما لن يتتونى إذا أنكاو حديث ما عندك للوني أنسى شتكين ترغيب قد أيتر ودن أكو أيتر دم متاني أكو أيتر دلائك أكن ين أيكي وند أيكي سناء الخير شيني ما لن يتتونى قد أين سام اللادة kwadayin samun lada idan mutum ya samu wanda yayi aiki wanda kokarin da yayi bai cutar da shi ba ko kuma wani abu makamancin haka a cikin ibadar shi shine wannan shi kenan dai al'asul shi hadisi da'ifi wanda da'af din shi ba shadid ba kuma ya zamanto nabi ya zamanto aikin dama akwai wani dalili ma ya gaye shi kuma kakka yi itikadin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kenan shine ake iya rawaitawa a cikin targhib wa tarhib sannan kuma fa'ida yace zikru fi tarhib tanfirun nafs anil amal murahhab anhu lilkhuluf min wuqu'i zalika al'iqab wa la yadurru idza ijtanabahu wa lam yaqa al'iqab al-mazkur sannan kuma fa'ida an bato wannan hadisin a cikin abu na tsoratarwa saboda ka nisantar da zuciyarka akan yin wannan aikin kada ka maje ka aikata saboda kakka je ka fada cikin zinihin da za a rubuta maka idan kai wannan aikin sannan kuma idan ma baka yi ba wannan aikin ba zai cutar da kai ba a cikin aikinka kenan wannan shine malamin abin da ya kawo mana a cikin hadisi da ifi sai malamin zai zo yi mana sharhi ta'rifu hadisi sahihu li zatihi wannan da mun dauke shi wancan satin kafin mu huce kamar yadda wancan satin mun gayi duka hadisai da ifai kalkashin su ne suke badawa kamar idan an samu ittisal adam ittisal sanad an samu silsila din an samu sanad din munqati ya ce to wani irin nau'in hadisi ne da rifi shi dai idan ya zama to sanad sanadin hadisi ya yanke saboda wata illa to wannan hadisin ya zama to da rifi sannan illa da take sawa hadisi ya zama to da rifi akwai ma sanadin ya an samu wani ya sabta a cikin sanadin ko kuma shi rawun da ya rawaito hadisi malamai sun yi ba'an insha a cikin adalar shi ko kuma cikin dabtan shi kamar misali yanzu idan muka dauki as-sanad wancan sakan an yi rasalin shi asbab akwai shine zan magana a karkashin shi akwai hadisin muhammad akwai mursal akwai munqati akwai mursal akwai muzallas akwai mursal duka wannan hadisai ne yanzu muka koma can kuma akwai maqlu akwai mudarrash akwai mubari su ma can da akwai kuma almazid fi muttasil asani can duk mafi yawa aikin a wancan bangaren yake na hadisi da wannan hadisi idan ya zo wani irin hadisi ne da kaga sanadin shi an samu rawi babu ajire kawai kace wannan hadisin mu'tal ne wannan an samu rawi da ya babu mun kadai ne mun an samu wani ya rawaito da kaza ake gani kamar ya gamu wannan hadisin shi ake cewa mubari in aka samu wani an canza abinda annabi ya ce an ƙara wani ko kuma an shuya ko kuma mun wannan sai ya ce mushi akwalo idan aka samu magana wani rawi kuma ta shigo cikin nafs hadisi sai a ce mushi mudarrash an yi da laji to duka ne zan mu zo kan kowanne yanzu abin da ya shafi sanad akwai na warko akwai al-muhallaq wancan muhallaq akwai mursal akwai mursal akwai mursal wannan su ne ke abin da ya shafi sanad sannan abin da ya shafi akwai ta'ani na adada shi da dabbobi saboda za a zo a gani gashi nan hadisin in ka gan shi zahirin shi kawai ai game yake amma da aka yi bincike sai ka gane eh wannan rawun ya gamba da wannan akwai wani dawi a nan tsaka wanda dole ya kawo shi kuma zai zama to hadisin sahi wannan shi zai zama to kenan hadisi ne yana da illa
was أسباب 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 طعمنا وأسباب
السقط من السقط كده
shi kuma matruk ne wato shi kuma al-fasik ko al-fisq munkar shi kuma al-jahala misali jahala an rawaito hadisi gashi na wannan rawi fulani amma an rasa waye shi an duba malamai babu wanda ya tabbata waye daga babu wanda ya san shi to shi ma jahala kuma kala biyu ce akwai jahalatul hal akwai jahalatul ayn dan mu zo kanta insha Allah to shi kuma hadisin shi da rifi ne shi kuma mubtadi kala biyu ne al-bid'a akwai alladhi yad'u ila bid'ati wanda yake kira zuwa ga bid'a shi to idan ya rawaito hadisi kuma aka samu hadisin yana karfafa bid'a shi to wannan hadisin ba da yake shi ba saboda hadaya wannan insha amma dai idan yake hadisin bai karfafa bid'a shi to wannan hadisin malamai suka ce ana iya daukar shi sai wajen sanad nan abin da ya shafi sanad wannan gwada yake rubuta ba misali saka da yin da yake rubuta ba wannan yake saka da sanad saka gwada ne gwada ne to akwai irin gwada ne shi kuma zai gwada ne a cikin shi da kace shi akwai hadisin da ake cewa mursalul hadith mursalul hadith shi ne nan ai akwai mursalul to akwai mursalul hadith hadisi ne an dan an je wa shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi irsali shi amma khafi babu ba kowa zai iya gane wa ko shi wannan da yayi daka a ciki yanne yayi bincike kuma zai gane wannan ne hadisin nan mursalul khafi ne an yi an je wa shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan shi ma kuma a cikin mursalul khafi akwai nan mudallas Idris yana shiga cikin kai wada saboda shi tadris dan mu zo mu gani hadisin wanda mudallas ya rawaito da shi dan mu gani wani tadrisin da ake iharu sama'i saka gani rawi ya rawaito hadisi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku misali dama hadisan da suke rawaito wa kana da sana fulan an fulan an fulan ko da sana fulan an fulan an fulan to sai yazo ya gayi wani wanda sai ka gani kamar ya san shi ko kuma kamar sun gabo amma in ka bincika saka ga wasu gaba to shi ma wanda zai wada haji saboda akwai tadlis a isnadi akwai tadlis tadlis isnadi akwai tadlis shiyu akwai tadlis taswiya suna da yawa kuma ka kashe wannan zuwa idan yanzu an mai yi da tarihin da malai ya kawo na sharhin hadisin sahih da zaji wannan cikin wannan ne na mushi zamu yi shi kowanne da yake shi da zamu yi mu'allaq bayu sha da shi wannan na an gama shi da shi mursal munkar da kasar nan har ka zo kuma da alkal al mawdu hadis mawdu
wannan furta wannan gogiya wuce kuri
na
wala kama da gaskiya ai kowa ya ba shi
a tare da ai mutu
kai yanzu wannan gori ke sha kai yake
akan fotokopi an ba mutane soki
yau
ko gare ba kun ba an fotokopi to
ayi
rubutu saboda ke jagoshi shi mai koyar su ake yi rubutu wanda
a zan ringa yin rubutu
da wanda suka
kware
wanda suka kware ya ba da wanda muna hanyar kware ya
duka bila ya sha za a zama sannan kuma yana da kyau hatta da wannan sai mutum ya koyi yadda zai yi rasa
yanzu kuma wannan
an asali kana iya samun kai ya karama kamar ta mana wanda zaka miza da asaba
eh wannan rubuta
saboda abin da ka rubuta zai zama ta yayi zama barakwa sai ba ka taka sai take ta mace amma zaka kawo ta karama insha Allah
mu takarda an kawo na ku ce ai yanzu misali zan karo na an aka mun ga mun fito gudu zuwa ka ba mu to ya kamata a ce an aka zo ku zo sai take dubu mara ya tambaye mu yaya ne kaza kaza nan
gaskiya
an mun kawo shi dalle ba da kusa
gaskiya kenan ga
da ba san mun da su makaratu ko ga yin shi kuma da aka yi wa sai ji
gaskiya sai
yawa har ga ana shi har ga kai ma kallon wajen
gaskiya
shi to yanzu insha Allah kenan da za a yi kokari insha Allah sai a ga inda za a yi yanzu wannan garaki da ya zama dauke sannan a tabbata wani gida ba ya tsaya akwai a gaba yanzu abin da ya shafi tabbata an gane ko yaran tara su
ai sake
saboda wajen a tabbata akwai tunda nan atan fi adalatin rawi fil rawi akwai atan fil adala dan ai akwai istisal adalatin rawi to dabbi shi ma akwai atan fil sabt to a cikin atan fil dabb shi ke bai akwai fahsh wala fahsh shi ya wanda ya sashi mummale shi wanda muka bada misali ka zo ka ce mishi amr ya ce muhammad ka ce ke rinka takura kan misali irin wannan zai rubuta ya rubuta musa kuma yayin da ya shi ya ji wani tanda ba akwai irin wannan yana da kashin misali sannan ban ji shi akwai kasirin galat shi kasirin galat da fashi galat shi wannan abin nan shi ya mona ne ya tsananta shi kuma wannan yana da yawa bai tsananta ba amma yana da yawa shi wannan yake sannan mun ji shi akwai wahayi shi wannan wahayi ne kawai wahayi ga mai yanzu zaka ga wani abu gashi nan abin zaka ga kawai ka ce Ibrahim zaka ce Musa ka ce Ibrahim kamar wahayi kamar mai Aisha saboda ba ne mara laya to wahayi ne da hausa ma ba wahayi ba yake tsaya
ka ce alwahan ba
to akwai wahayi ba kuma akwai muhalafa akwai muhalafa sannan akwai sanar da shekaru wannan guda duka wannan shi ne mai suke karkashin dogs ba dukkan su karkashin dogs ne duka kuma dukkan su wannan suka zo nan batun kowane reshe iri ne na hadisi da yake ko wanda ne shekara ne na hadisi
dai in ya samu cikin doctor
ya da abu hadisi ya da abu da hadisi sai dai akwai wanda zan muzo mu gani idan suka gaggamu kamar can inda muka ce sahihun hasan sai dai eh to suna dan su gamu su yi kwari sai su dan zaman to shi ma ne ba ko wasu malamai ba suka wannan yin shi saboda nan mun gani malamai sun ji hadisi da yafi ba zai zaman to ba an kawo shi sai da sharadi guda uku sai zaman to ta fahim ba shi ne bane kaza da kaza da kaza irin wannan shi ne wannan idan ya zama to an samu hadisi shi shi hadisi shi shi ba mun kar me fashi da kala hadisi shi mun kar shi kuma wannan shi ma hadisi shi mun kar hukuncin da ya wata shi kuma me wahan hadisi shi ma abin ne yana da illa yana da wahan yana da illa sai an bi an dakkaka an samu wata hanya ta inda tabbatar da shi kenan sai a an samu daidai shi sai a ce to wane yayi wahan sai a ce wannan sanadin shi kadai da biki ne saboda an samu wanda bai wannan yi shi ba amma wancan yana hanyar da shi to sai muhalafa karkashin muhalafa a ciki zan muga hadisin mudaraj hadisin mudaraj shi kuma shi ne hadisin da aka samu rawi ya yayi da rajin wata magana shi ma mudaraj kuma kala uku ne akwai mudaraj madan kala ne madan alfa madan akwai isran a cikin madani ana mudaraj a cikin madani ana mudaraj to shi a cikin madani kuma kala uku ne a cikin madani kala uku ne saboda akwai farkon sanadi wani zaka ga yayi awwal sanad wani wasu sanad wani kuma nihayat sanad wannan idraj mudaraj kenan shine mai bai koni ya ce wal mudarajat fil hadisi ma hadath min ba'di al fazi ruwat at tasalat tasalat to wannan mudaraj kenan wancin mudaraj akwai maqlu shi ma maqlu za a samu wani sanadin ne ake maqlu ikrarin shi kuma a juye wata hanya a sa wata hanya misali hadisi na fulan an abi huraira to abu wata hanya misali ba ta abi huraira ba sai shi rawun wannan bai sani ba ne ya dauka mafi yawa inda ake samun shi a sanadin kamar rawi ya saba hanya guda kun san aya gwai silsilatu zahabiyya da ake cewa malik an nafi an ibn umar mafi yawa in sanadi ya zo zaka gani malik an nafi an ibn umar wannan ya shara to sai aka samu misali malik an nafi al salim an ibn umar to wancan da ya zo sai ya sa wani a wajen shi ko kuma ba ibn umar ba an wani fulan annabi sallallahu alaihi wasallam sai sa wani ne aka samu sai sa nafi misali ya sa ibn umar
to saboda me yasa bai saba wancan ya kallaba wancan da wancan saboda kamar ya saba bin wannan hanyar Malik Annabi Alim bin Umar Malik Annabi Alim bin Umar to ana samu sababu yasa wata ran ai samu makulo saboda haka wani guri wani kuma a matan da yake samu makulo kamar wani hadisi kamar hadisin wani hadisi wanda aka samu makulo kamar hadisin da aka rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yazo yin sujada yana dora kawawan shi kafin hannuwan shi shi kuma hannuwan shi kafin kawawan shi sai aka yi shuriya to akwai irin su misalin su wanda shi ma nau'i na hadisi wanda in yazo a haka nan wannan hanyi wannan hanyar dhaifa ce abinda zan mu gane sai ka samu hadisi da hanya guda biyu guda sahiha guda dalila ba baka ce ba kawai ka gani matalin wannan kawai shikenan a da hiki ne a wannan hanya da aka rawaito wannan hadisi da yi baki amma ga wata hanya sahiha wanda ta inganta kenan sai ayi aiki da abin da yake da wacce kenan hadisin ya inganta yau kenan ya inganta
shi ma wasu suna cewa hadisi da sun gani wannan tsaka hadisi kamar hadisin
salatu tasbih akwai hanya na da su da kuma akwai irin hanyoyi wanda zaka yi in an samu hanya sahiha kai baka bincika ba shi yasa bangaren da hadisi sai kai bincike da kirki ka bibi da tattauni ka ba hanyoyi ka ri hanyoyi ka gaggam jam'u turs kai to kai shajara da isna da hanyoyin nan duka in ka same su duka da ifai hadisi ya zama dole amma in ka samu duka su da ifai aka samu ɗaya ingantacce tarin yayi shikenan dai tarin da to shine yana da akwai mutuncin makulun akwai mafari wannan daga karkashin muharaba akwai mafari sannan akwai almazid bin sufyan al-athari almazid sannan bantin mazid akwai al-mushaf wa tahrif al-mushaf akwai
wannan wanda sai satun zo
ai shi sa kamar muka mu shiga wannan muka yi kamar yanzu aka dauke shi am da baki daya kenan mun san kowanne karkashin shi insha Allah zan mun ko shajara da zan mun warka kenan sai a
na wannan yanzu
ba eh Allah ya
tsare
kenan da karkashin wani a kowanne da kaga DC bai irin wannan siffa mai irin wannan ka san kaza ne ka san kaza kuma wannan duka suna karkashin muhalafar rawa inda hadafawa ne yanzu an samu zifi mutum sai da sanin ga wasu hanyoyi can kuma sai ya ƙara wani mutum a cikin sarai misali ga sanadi na Malik Annabi Ibn Umar sai yazo ya ƙara Malik Annabi an Salim Ibn Umar to babu Salim a ruwaye wannan to kenan nan mazid
dai
an ƙara shi yayi ziyara a cikin shi sannan musahhaf shi go musahhaf na yi sanin shi tashih kamar yanzu kun san da makhdutat ne malamai duk wannan da ta wanda aka buga da hannun ne aka buga su to saboda wata ran ajiya ko kuma wanda suka zo su karanta ko wanda ya zo zai kwabi sai ga wani abu bai gane ba sai ya dauke shi ba daidai ba to in ba a samu ba hanyar shi wannan abin da ya dauko ba daidai ba in ya canza wannan in ko zai dauke misali ni ko ga ni zan mu kawo sura ta makhdud ko ni rubutun da kyan ake wannan shi yasa a risala ta doctora irin ta doctora ta magister bangaren abin da ya shafi hadisi da ku gani ana yin tahqiqin su za a dauko irin tsahin rubutun nan tsahin rubutu sai a mutum ya zo yanzu ya yi aikin sai mai da su a kwamfuta yana daukan lokaci da yawa sai ka bi maktabobi ka gaggama taba ta maso saboda ba kowa ba a iya yin rubutu har a yanzu ana ba da kisa ta ban sani ba na manta Ibn Hajar ne ko na wani shi bai iya bar rubutu sai ran nan ya zo ya gani wani littafi a kasuwa su ta yi ba haka ba ake zira shi a rubutu ne kawai a yi a buga a sai da a yi buga na sai sai ya ɗauka yana gani ya gani wannan ya fi shiga rubutu sai shi ya kira ɗaraban shi ku zo ga wani na fi shiga rubutu aka zo aka duba sai aka ga shi wani tsohon littafin shi ne tsohon littafin shi ne shi lokacin wani kayan ɗan rubutun shi ɗan daidai ne wai lokacin rubutun shi ya zo ya ɗan gyara ya ɗan daidai ne shi tsohon rubutun shi ne a yanzu shi yasa kenan abu ne wanda in aka samu tashi ko kuma wani abu ya goye to wannan shi ma yana sa a samu muhadafa ta rawi da wani ko kuma tahrif shi kuma tahrif ya zamanto abin da ya canza gaba ki daya da shi tashi hanyar su guda to duka wannan suna karkashin mukhalafa sai kuma abin da ya shafi su ulhifz wanda mun gane shi abin da ya shafi karkashin doctrine shi ma wanda hifz yi shi ba dai bane kamar irin su kasi ne kai ba amma fahshul ghalat da tasirul wahm da tasirul ghalat shi hifz yana shi ne sai a hankali to in dai ba tabbata ba dai ba iya karba hadisi shi kai sai haka to wannan duka abin da ya shafi hadisi da ifi ne bil umum yanzu idan muka duba nan afa'an sanad ittisali sanad ya wato adalatu rawi dabtu rawi adam shuruz zan mu gane shi karkashin ma'dul wa illa zan mu gane shi can karkashin ma'dul shar wanda ya mukala fata rawi da manuwa aw ya idan wannan insha Allah ta kai cikin da sauran lokaci ko kuma lokacin ya doron minti doron minti shidda kuma to kenan wannan sharhi ne na muna iya bin shi da gaugawa kafin minti wannan in sai cika mallan yace sharh tarihu sahih li dhati ko kuma zai yi yawa wannan dama mun dauke shi zai abubuwan na ittisali sanad adalat rawi dabtu rawi adam shuzud adam illa shine zai kara karanta mana shi anan gashi ne mallan yace sabaka anna sahihu li zatihi ma rawahu ajrun tam dabtu bi sanad muttasil wa salima min shuzud wal illa wannan mun yi bayani shi tun wancan fal adala mallan yace istiqamatu din wal murwa adalar rawi shine kamar yanda muka ce mutun ya zama to mutun kamili ne yana da addini shi ya cika sannan kuma muru'a shine yace mallan yace wastiqamatul muru'a an yaf'al ma yahmaduhu an-nas alayhi min al-adab wal akhlaq wa yatruku ma yadhmu an-nas alayhi zama to kai baka kan duk abin da kake yi na halayenka na gari ne da kuma da dabi'a kowa yana yabanka to wannan dai yana daga cikin kenan adalar rawi sannan kuma yace تعرف العدالة عدالة الراوي باستفادة كأئمة المشهورين سنن كما أنا إيقاني عدالة الراوي راوي أنا إيقاني عدالة شيء دا استضافة كأئمة المشهورين مثالي مالميني ببقوة سموانا مالميني تو ينزا أكسامو مثالي وأن ببقوة مالميني أكسامونا راوية وكايوانا ضعيفين أنكر با حيالك كما مرتبة شتارك تاوچي تواني يزو يجرح حاشية وانا بإنغان تبقوكم وانا وانا to ana iya gane wannan kamar yanzu shine mallan ya kawo Malik wa Ahmad wa Bukhari wa nahwihima kamar Imam Malik yanzu wani yazo ya ce Imam Malik da yafi wani yazo ya ce Imam Ahmad da yafi wani yazo yanzu ya zo ya ce Imam Bukhari wa nahwi to wannan sun riga sun shahara girman su matsayin su ya riga ya wannan shine an riga an huce wajen nasu wa bin nasi alaihi ma mimman yu'tabar qawluhu fi zalika ko kuma wanda ake daukan magana shi a cikin wannan yayi magana akan jar wa ta'dil to kuma wannan babu wani yazo yace da iki ne sai mallan yace tamam dabt an yu'addi ma tahammalahu min bin masmu'in aw mar'iyyin ala wajhi alladhi tahammalahu min ghairi ziyadatin wala naqs lakin la yadurru khata'an yasiran li annahu la yaslam min ahad sanan albin da shahi dabt kamar yanda muka gai rawi ya harrace abin da ya dauka tin diyan lokacin da ya ji shi ko kuma lokacin da ya gani ko kuma lokacin da ya rubuta ya kuma ba da labarin shi a daidai ba tare da yayi wani haka ba duk da cewa dan adam bai shine mallan yace bai iya kubuta daga wani haka amma dai a kiyaye wasu abubuwa in dan kadan ne ya sirri wanda bai taka karaya karya ba wanda kuma an samu wata ruwaya ta taimaka wanda ta dago kenan shikenan kuma muka ce dabt yana kaso biyu akwai dabtul kitab akwai dabtul sadr dabt na kitab shine wanda mutun zai rubuta ya ringa kiyaye shi har lokacin da zai bada labari tunda lokacin su idan aka zo bada hadisi malamin da yake bada kala haddasani fulana an fulana an fulana kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna rubuta to wani bai iya haddacewa wani kuma kamar yanda muka bada irin su misalin dara kotani ana karanta yana haddace kamar yanda muka kawo wancan misalin cewa ya zo ana karanta hadisi yana rubuta wasu hadisai aka tambaye shi ya ne kai ka zo kana rubuta wasu hadisai kuma alhali ga hadisan da malami yake bada yace duka ya sani su wannan wani hadisi ne da yake a wani waje can bai rubuta sai yake rubuta ne kuma yana kwallowar tashi nan nan haka tana yi yana shanye wa'annan sai da ma ya ba su labarin tun hadisin su har wanda ba su hadisi ba da kyau a wani shi suka gyara to abu wanda tsarin har da gare su Imam Shafi ba ta aika ban yana karatu sai ya dike wannan safa
saboda kai da kannan wulga ya shiga ya harace da shi bai sani ba irin wanda sun sun zo sai littafin shi in suka dauki littafin kawai sun yi haka kawai sun shanye me littafin yawa sai da mushi dai kai ciniki in ka sai ka amsa kamar yanzu ka tai wajen mallam Habibu mallam Abdurrahman ka dai kawai in ka dauka kana cewa to littafin wannan kaza kawai shi ya shanye littafin sai ya bashi kayan shi to haka yake he shanye littafin yawa to akwai wanda yau da gobe in kana yi kallo mutum komai dauka take to shi kuma tsafta ana mu sanin shi wannan yace bi muwafaqati istiqati wal hafaz wallahu ghaliban wa bin nasi alayhi bi man yutawarbi sannan kuma ana gane dabta haddan mutum kamar yanda malamai hafaz suka gani wani yana da harza wani kaza da kaza ko kuma wanda malami mu'tamad wanda ana magana shi wajja ce akan abin da ya shafi ilimin hadisi sannan ittisalus sanad shine yace an yatalaqa kullu rawi mimman rawa anhu mubasharatan aw hukman nan zan magani malam zai kawo mana gaba fa mubashara ay yulaqi man rawa anhu fa yasma' minhu aw yara wa yaqulu haddathani aw sami'tu aw ra'aytu fulanan wa nahu yace ittisal sanad shi kuma mutun ya gamu da mutunan da ya bashi labari mubashar tare ko kuma hukuman ko kuma hukuncin tare me ya hukuncin tare me ya mubashar mubashar yace zamanto ya gamu da shi gashi nan na game da Malam Abdurrahman ya bani labari in zo in ce muku haddathani wani ko kuma sami'tu wani ko kuma ra'aytu fulan yaqulu kaza kaza qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to hukuman shine yace an yarwi an mana asarahu bi lafzin yahtamil as-sama' war-ru'ya misl qala fulan au an fulan au fa'ala fulan wa nahu shi kuma hukuman shine rawaito a mutumin da asarahu kamar yanzu misali ana akwai malamai wani malami yana maradi kun ga asar guda gare shi gare kai kana da magaram nan dai ka ba da labari cewa wani ya baka labari kinan akwai ihtimalin kun ga mu ya baka labari tun zamanin ku daya kasar ku guda kuma da wasu abubuwa to wasu malamai sun ce shi ma ana in aka ji irin wannan kamar ka zo ka ce kala fulan wani ya ce an fulan daga wani ko kuma da hauzalika shi ma yana daga cikin shi shine yace wa halin ishtaratu ma'al mu'asira aw al mu'asara subut al mulaqat aw yaktafi aw yakfi imkaniha ala qaulayn akwai magana guda biyu inda zan mu koma kamar yanda malam yin gashi ya kawo yace qala bil awwal al bukhari wa bis sani muslim abu da farko al luqya wal mu'asara gamuwa da kuma mu'asara shine sharadin bukhari da ya rubuto a cikin hadisin sahih yake a wai kalkashin ittisalus sanad sai shi wanda ya bada labarin sun gamu da wani mubashara kuma da hukuman ne tunda can yace man nan baya ya zamanto sun gamu mubashara aw hukuman to shi bukhari duka yake sun gamu eh duka yake sun gamu shine yace qala bil awwal al bukhari duka biye yake sun gamu sannan kuma qala bis sani muslim shi kuma imamu muslim kamar in ya zamanto ka asari zamanin da yana nan akwai ihtimalin sama yana iya karbo hadisi matukar ka zamanto da kazo ka sarraha an fulan ko kuma qala fulan ko kuma wani abu makamancin haka matukar ko mai ya zamanto kai ba da aiki bane wanda ba a karbo ba hadisin ka imamu muslim shi yana tahiya akan haka nan eh shine yace qala nawayi an qawli muslim an karahul muhaqqiquna qala in wa in kunna la nahkum ala muslim bi ilmihi fi sahihihi bi hadha al madhhab li kawnihi yajma'u turqan katiran yata'addar ma'aha wujuda hadha al hukm alladhi jawwazahu wallahu a'lam imam an-nawawi yake cewa akan muslim malamai muhaqqiqin sun yi mishi inkari akan wannan sharadin nashi da cewa yace bazan mu ma imam muslim hukunci akan littafin shi ba saboda irin aikin da ya buga kuma ya gama hanyoyi da yawa saboda yanzu sahih muslim in ka dauke shi ba kowane hadisi bane in ka gani a sahih muslim ko sahih bukhari zaka yi wani fahimtar shi yawa akwai hadisan da in ka gani a sahih muslim ya kawo shi ba dan yayi istishahadin matani ba a'a dan ya nuna maka ko shi ko bukhari dan ya nuna maka wannan hanyar ta isnadi wani da wani sun gamu zaka ga wannan ruwaya kamar ka ce a wannan ruwaya ai da ifat a duba ta kasan ta gani bai kawo ba wata wacce take nuna ma wancan da wancan sun gamu to duka littafin manhajin anan malam cikin littafin ina ji can gaba gaba ya kawo mana irin manhajin bukhari da muslim insha Allah zan mu gane su ina ne ni ومحل هذا في غير المدلس مدلس اما المدلس فلا يحكم لحديثه باتصال الا ما صرح فيه بالسماء او الرؤيا سي مدلس شي كما زمو زو مغني تدليسي yana cikin anwa dhaifa yace shi amma in tadlisi ne mudallas ne ya rawaito hadisi shi sai ya sarraha da sama wani an san shi da tadlisi da dalisi shine kai boye wani abu wanda haka sama kamar yanzu ka zo ka ce wannan Isma'il ba kowa bai san ana ce mishi abu rayyane kace a ce ladifi ne shi in kace Isma'il kowa zai ce a kai ba karba hadisi sai kace to haddasani abu rayya sai a ce to waye abu rayya kana yawa wannan hadisi sahihi ne kenan kana yawa wani rawi ne mashhuri an ji abu rayya to sai a dauka kaga wannan shine yayi ta dalisi dalisi ma kala kala ne mun zo kan shi zan mu dauka insha Allah kala kala to wannan koya da shine nan yace ayi sarra sai ya sarraha yace ma sami'tu abu rayya idan nan yayi tabbatar da cewa yaji to in mun mudallas ne tabbatar da cewa yaji zan mu gani zan mu zo dai kan shi insha Allah idan zan mu gani mana yace wa yurafa adam ittisal sanad bi amrayn ana gane gaukin gamuwar rashin gamuwar sanadi da wasu abubuwa guda biyu na farko yace al-ilmu bi anna al-marwi anhu ma taqabla an yablugha ar-rawi sirr at-tamyiz sani ya zamanto kana da sani akan cewa shi wannan wani rawin da ya rawaito hadisi akan wancan ya mutu kafin ma wannan ya zamanto yayi tamyiz ya samu hankalin shi kamar misali kamar an ayi wani yaro shi kuma wannan ra'ayi shi yana da shekara 2 ko 3 wancan ya mutu da yayin warware he cewa ne ya ban labari to kaga wannan ya mace to a ina ke kana da shekara 2 to kaga ni to wannan aibi eh wannan kaga ni aiba zan mu wannan in shi ba النبي يأتي أن ينصر راوي أو أحد أئمة الحديث على أنه لم يتصل بمن روى عنه أو لم يسمع أو يرى منه ما حدث به عنه سننكم هنا رجتكين أبو النبي يأتي كوكم ونمال من يبال الأبان سوى وانا بس قوم بدواني وانا بس قوم بدواني سوى وانا لوك تنجيزو كذا 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 ko ba ya heshi ba ma ko kuma kahin yazo wani ya bar garin ko kuma kahin yazo wani ya mutu to idan aka samu wannan shi ma ana iya gane hanya ce ta wanda a ce wani hadisin da ya rawaito daga wajen wani bai inganta ba kinan dai insha Allah kawai mu tsaya anan sai kuma sati mai zuwa insha Allah sai mu dora kuma sai mu shiga abin da ya shahi sanad zan mu tashi kinan hadisin mursal mu gani duka anwa'ul hadis at-ta'ifa إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.